حل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل بالظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حديث دغا متاشي akai shine fadin maiki alayhi salatu wassalam ahabbul jihadi ila Allah kalimatul haqqi tuqali la amir al-ja'ir da dai hadisin yana da fuskoki ko yana da ma'anoni mabambanta wanda misali sabanin wannan kalma din abinda hadisin yake nufi shine mafificin jihadi shine misali shugaba az-zalimi wanda baya yin abu a ka'ida wannan ka fadan mashi gaskiya ba wai ana nufin wai dole kamar yanzu a irin halin da muke ciki ba ana nufin dole sai ka sa shugaba ya aiki da littafin Allah da sunnan manzon Allah bane a'a shi kanshi a constitution din da yake aiki da shi ko kuma abin da suke bi na tsarin mulki akwai ababen da kai ka sani shi ya san ba daidai suke yi ba to da haka misali yayin da kai kake da ilimi akai misali ka kamar a yanzu mu sa mukaddarta kamar lauyoyi da suke fassara constitution na kasa ko kuma alƙali haka da sauransu to yana daga cikin kalubalen da Allah ya dora musu yayin da duk suka ga wani banna siyasa ba mu abin da yake kila shugaban bai sani ba to an karar da shi ko ko misali kamar yanzu halin da ake ciki na wannan bala'i da ta addabi duniya na annoba sai kasance akwai wani haƙi da Allah ya dora mu shugabanni to kai ka fito ka fadan musu wannan haƙin na talakawansu dake wuyansu ta hanyar da kasance wa misali za su ji wannan abu ne wanda yake shine mafi girman jihadi eh shi yasa ma maiki yake fadan cewa a wani hadisi duk wanda ya isar ma shugaba ko mai mulki bukatuwan wanda shi bai da inda zai ga mai mulkin ya fadan masa bukatansa to Allah zai tabbatar da digadigan shi a kan siradi ranan kiyama a wani hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tabarani Tabarani ya fitar da shi a kabir shi kuma Ahmad Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nashi sanad hadisin nasu su biyun duka ya tike ne zuwa kan Abi Umamata Al-Bahili Allah ya kara masa yadda sannan baya ga su Imam Sayyid Nisa'i ya fitar da hadisin ta kan Jabir dan Abdullahi wannan hadisin da aka rubuto ta kan Jabir dan Abdullahi shi ma hadisi ne wanda yake da sanadi hasani dalilin abin da ya faru ma'aiki ya faɗa wannan hadisin kamar yadda yake daga shi ruwayan Abu Umamata Al-Bahili ya ce arada lin-nabiy rajulun urida lin-nabiy rajulun inda al-jamra an nuna ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani mutum yayin jamra ma'ana anan a wajen jamra anan Amina kenan wa gadwa da afiyar jilihil garazu an riga an dora misali makafi a kafansa qala ai jihadin aflal umana wa gadwa da afiyar jilihil garazu ya dora misali abun kafa akan kafansa sai yake cewa aka ce maiki fa qala sai shi mutum ya ce ai jihadu aflal wani jihadi ne fi girma fasakata sai maiki alayhi salatu wasallam ya shiru daga baya sannan sai ya fada ahabbul hadis ilayya asdaqahu hadisin da manzo Allah yake cewa azancin da duk nafi so ne a waje na shine zancin da gaskiya yake ko kuma misali ka fada gaskiya manzo Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam yana san gaskiya yana san mai fadin gaskiya kamar inda yake hadisin Abdullahi dan Mas'ud da maiki yake cewa bawa ba zai gushe ba yana fadin gaskiya kuma yana kirdadan ya fada gaskiya ma'ana duk kokarin shi yaushe zai fada abin da zai fada ya kudurta a zuciyar shi in na bude baki zan maganan Allah yadda gaskiya zan fada wai ta harras sidika kuma yana kirdadan ya fada gaskiya maiki alayhi salatu wasallam ke cewa to ba zai gushe ba yana haka har sai Allah ya rubuta shi a wajen shi mai gaskiya din idan Allah ya rubuta bawa a wajen Allah mai gaskiya to shi wannan bawan ya riga ya gama samun arzikin duniya da lahira shi yasa idan mutun ya fada magana sai a ce bakin wa kaji kai kuwa sai ya ce bakin wa ne sai a ce to wani dai ba ma tunanin zai fada gaskiya idan ko mutun ya zama makareci ya zama na aikin shi fadin ƙarya idan ya fada magana sai a ce kai ko bakin wa kai zai ce ai bakin wa ne sai ya ce amma da Allah na ce wajen bakin wani mutumin kirki ne ma wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin daga Marwan dan Hakam da kuma misuwar bin maharama Allah ya kara musu yadda shi Marwan na kuma shine Marwan bin Hakam Sulaimi dalilin shi annahuma anhuma annannabiyya qala hina ja'ahu wabd hawazin almuslimina yayin da mutanen hawazina suka zo bayan sun miƙa wuya kada da mu misali mun san kisan abin da ya faru lokacin da aka yaki maiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba su zabi har yace idan sun je masallaci lokacin sallan azhur su yi tambaya su roki Allah madaukakin sarki misali ko kuma ma annabi sallallahu yake cewa su kama kafa da manzo Allah kamar yanda yake cikin sunanin nasa'i maiki alaihi salatu fa sa'aluhu an yurdu ilayhim amwalun musabayah suka roki manzo Allah da a maida musu da dukiyoyin su da ribatattun su maiki ke faqalum rasulullah ahabbul hadisa ilayya asdaqahu annabi yace mafi soyuwan zance a wajena shine mutum ya fadan mun gaskiya manzo Allah yana san gaskiya yana san mutum ya zama mai fadin gaskiya fa taru ihdada'i fatani ku zabi dayan abu guda biyu imma baya wa immal mal ko dai ku zabi dukiyanku ko ku zabi ribatattun da aka ribace muku wala hutatimmatu fil bari hadisi yana da rago a cikin bari shi ma imamun nisa'i ya kawo hadisin mai sahu ma'ana mala ya kawo hanyar buhari ne amma malaman hadisi musamman ashabu sunan sun kakkawo wannan hadisi din amma shi imamun nisa'i ya ruwaita ne ta kan abin wannan misali an abi wanda yake jikan amr dan as wanda misali an abi an jaddihi dinnan sunan ya kwanta min a yanzu hadisin muna gaba ahabbu siyamu ila Allah siyamu dauda azumin da Allah madaukakin sarki yafi so shine azumin annabi dauda kana yasumu yawman wa yufdiru yawman yau annabi dauda alayhi salatu wasallam idan yayi azumi yau gobe kuma sai ya sha azumi na nafila kenan kaga wannan na nuna cewa shi a wajen su ba su da azumin farali wannan azumin shine faralin sa a wajen sa wa habbu salati ila Allah salatu dauda mafificin sallan da Allah ya so mutun ya koyi da sallan annabi dauda kana yanamu nisfal layli wa yaqumu sulusahu in yayi bacci rabin dare sai ya tashi sulusun sa wa yanamu sulusahu sai kuma ya bacci sulusun sa wannan hadisin misali imamu amr ya tattar da shi da mutun shida ma'ana manyan malamai shida idan ka cira abu dauda daga ciki daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara musu yadda wannan hadisin kaga yana nuna cewa mafificin azumi a wajen Allah a wajen annabi dauda a zamanin shi a zamanin annabi dauda to duk wanda ya azumi ba koyi da annabi dauda yayi ba to wannan azumin bai kai na annabi dauda a wajen Allah ba nan ana nuna ibadan annabi dauda da yawan kokarin sa ya zuwa ga Allah musamman kuma daman abin da ake so ba idan Allah ya karrama shi da wani ni'ima daga cikin ni'imomi ko ya mishi baiwa daga cikin wasu baiwoyi to ana son ya zama mai yawan ibada ibadan ya kasance wannan ibadan yana gode ma Allah Allah madaukakin sarki ana son haka masala ko kuma a ya kasance shi sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mashi ishara akan shi yanzu idan yace zai azumi a duk kwanukan shi to mafificiyar kai yana daga kafa yana huta saboda ya ba ran shi hakinta a hakin shi Abdullahi dan Amr dan As shine yafi falala amma in ba haka ba akwai misali sabon da manzo Allah ba irin wannan azumin ya nuna musu sarkai ba sannan kuma shi ma yake alaihi salatu wasalam ba irin wannan azumin yake na annabi dauda ba kaga wannan ke nuna cewa misali a hakin wani ne banda wani tunda misali bayan da za a ce azumin wani yafi azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga kuma annabi ba irin azumin yake ba alaihi salatu wasalam wannan hadisin annabi Abdullahi bin Amr dan As radiyallahu anhu kana yusarridu ayyadu musiyamu wal qiyam shi yana daga cikin halin sa idan ya fara azumi baya shan ruwa in ya fara sallah farkon dare baya yin bacci kwata kwata kullun shi yana cikin ubbadu sahaba mahaifin shi ya masa aure dai malam bai kawo a cikin littafin wannan ba wayan nashi ba amma mahaifin sa ya masa aure bayan mahaifin shi ya masa aure sai ya kasance wata rana sai ya je ziyarar gidansu sai bayan an gaisa sai yake ce matan ya halin mijinki shi baban shi kenan sai ce ka mijina bawan Allah ne mutumin kirki ga ibada ga waye sai dai amma ni ba mu taba hada kwanciya da shi ba a shinfida tun da yazo nazo gidan nan baban ya kira sai ya ja hankalin shi ya masa fada sai yake cewa za a yi an kawo maka yar mutane a ce baka bata hakinta na zamantakewan aure kaza da sauransu sai ya ce ai kaza ya dai fada uzurin shi uzurin sai ya zama bai zama amsashi a wajen uban ba baban shine amr dan as sai ya tai sai kai karan shi wajen uban kowa wajen sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sai annabi sai ya kira sai yake ce mashi an bani labarin abin da kake saboda kaga watan kamar yanda Allah yake adalci cikin lamari idan Allah madaukin sarki bai suna wani abu na sabo sai Allah madaukin sarki ya kafa musu hujja in sun bi sai Allah ya kama su da hujjan su to haka manzo Allah ba za a taba zuwa a ce mashi wani ya ce kaza kawai manzon Allah ya hauda wannan abun ba yace an bani labarin an ce kana kaza ya gaskiyan magana abinda aka ban labari da gaske ne yace ya rasulullahi wallahi da gaske ne kaji shine sai manzon Allah ya jawo hankalinsa duk abinda kamar yin san da aka zo aka ce manzon Allah ga wani shi kullu in zai salla sai ya karanta kulhu wallahu annabi zai ce mashi ga abinda aka fada min haka yake ba wai kawai da an zo an ce maka wani kaza ka hau fa ba wannan bashi a cikin kaidar shugabanci bashi a cikin nagartaccen jagoranci a idan misali shi yasa ma Allah yake cewa fa tabayyana idan abinda aka zo aka ce maka wani kana hawa daga lokacin da kaji to ka fa sauka daga halin nagartattun mutane shi kuma wanda ya kawo maka magana ya tashi daga halin nagartattun mutane musamman kan su kan wani sai yake cewa manzo Allah yake ce mashi innal lijasadika alayka haqq ka sani jikinka yana da haƙi akan ka kaga ma'ana shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sashin sahabban nan su uku suka je gidansa suka tambayi ya halin manzo Allah aka ce ga yanayin azumin shi ga yanayin sallar sa ga kuma yanayin mu'amalar shi wanda yace to ai in ko haka ne ni ko daga yau bazan sake yin fashin azumi ba wanda yace da dare ni kuma sallah zan dinga wanda yace bazan taba aure ba manzo Allah yace naji labarin abin da aka zo aka ce mun annabi ya musu fada yana musu ba haka ake ba ka'idan shari'a maiki alayhi salatu wasallam ya ja hankalinsu da fadakarwa akan ga yadda ake so mutum ya kasance a cikin addini ina fata an fahimta da haka misali shi yasa annabi kan ce alaikum bima tadiquna fa inna allaha lan yamallu hatta tamallu idan zaka dauki nau'in ibada ka dauki abin da zaka iya yanzu misali ka daukan makanka kullun sai ka sauke qur'ani ka san ba zaka dore ba to ka fasa dauki izifi bibiyafi kamar yanda manzo Allah ya faɗa mu wannan sahabi saboda shi afalal a'mal inda Allah ya dawamu aikin da Allah ya so wanda aka dawama ana yi shi yasa Allah ya saka maulan mu shi amma tijan da alkhairi yake shardanta idan ka shiga dariƙan sa in ka shiga ba a fita saboda ma'ana ka gane komi na gaban dariƙan maulan mu shi amma tijan ba wanda ya sauka daga doran ka'ida da koyarwar sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai yake cewa walarabbika alayka haqqan ubangijinka yana da haƙi akan ka kada ka ce kawai kai zaka zama duniya mutun ya tashar holiya bayan Allah ya halidi ya kawo ka dan bauta yana da haƙi kar kuma ka ce lokutan ka gabaki dai zaka yi ta ibada ne dan kana da buƙatan misali istirah kana buƙatan hutu saboda jiki yana buƙatan hutu lokaci bayan lokaci walizawjika alayka haqqan matanka tana da haƙi akan ka fadi kullu zi haqqin haqqahu annabi ce dukkan wani ma'abocin haƙi a wajenka to ka tabbatar maka bashi haƙinsa shi yasa za ga ma'aiki ma sahabbansa menene nashi almajiransa ne ko amma annabi bai musu karfa ba saboda tarbiyyar Allah sai ce wa shawuruhum fil amr abinda zaka yi in dai yana daga cikin maslaha saboda duk al'amuran annabi maslahan al'umma ne duk abinda ma'aiki zai yi ya shafi maslahan al'umma ne to ka shawarci sahabbanka cikin abinda zaka yi amma fa in kai shawaran sai Allah ya ce mi wa iza azamta fatawakkal ala Allah bayan shawara kuma abinda ka riga ka kar dauki karfin aniyan kawai za ka tafi to yi dogara ga Allah kawai ka ci gaba ake cewa hadisin mun ga ba habbu ibadu ila Allah ahsanuhum khulqan Allah majalna minhu wannan ake cewa a cikin bayi wanda Allah ya fi so shine wanda yafi bayi kyawawan dabi'a wanda yafi su kyawawan dabi'a to Allah ya fi san shi shi yasa ma Allah ya ce manzon Allah wa innaka la ala khuluqin azim shi yasa zaka ji manzon Allah Allah yana ce mashi wamru bil urfi wa arib an lijahilin a wani wajen Allah yake cewa ardu haka ardu samatu idal allazina yanfiquna fis sarai wad darai sai ce wal kazimin al ghaiz wal afin an nas sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin to irinsu suna da yawa a cikin Qur'ani da ake kokarin a gina mutum akan makarimul ahlak manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in auzanu fil mizani inda Allah yawmul qiyamati min khuluqil husn aw kama qala rasulullah annabi ya ce kai a kiyama ba wani abin da zai fi ma kyakkyawan dabi'a girma a ma'auni kyakkyawan dabi'a din nan su ake kira makarimul ahlak ya kasance tsakaninka da kowa baka da abokin fada in ka zo magana zaka faɗa gaskiya duk mai haƙi zaka bashi haƙin sa duk mai girma zaka bashi girman sa ba zaka zalunci wanda kafi ba ba zaka zalunci kowa ba zaka ije abu a inda ya kamata a ije wannan yana daga cikin makarim la halak imam tabarani ya rawaita wannan hadisin a cikin kabir nashi daga usama bin shariki zabbiyani Allah ya kara yadda gare shi imam sayyid ya ce hadisi ne hasan amma hafizul manawi a cikin tarihi nasa ko kuma misali taqrizin da yema ita jami'u sagir suke cewa kana wala an yarmizu lisikati abin da yafi kamata ayi ramzin ayi irmazin wannan hadisin da cewa hadisi ne sahihi qala al-munziri ruwatu mutajjim bihim fi sahih saboda duka marwayatan hadisin ababin kafa hujja da su ne a cikin hadisi sahihi dalilin da ya faru ma'aiki ya fada wannan hadisin shine anna an usama bin shirin qala kunna julusan inda rasulullahi ka annama ala ru'usina tay yace mun zauna a wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da mun su al'adan sahabbai in sun zauna gaban manzo Allah sun koyar da kai ake ba mai iya daga kai kaga ya kura ma annabi ido saboda kwarjinin sa a wajen su saboda kuma girman da yake da shi a zuciyar su saboda kuma biyayyen da Allah ya ce ayi masa to haka zaga sun zauna a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam to idan sai dan kadan daga ciki sune an ce sukan iya daga kai su kalle shi a wani ruwaya ko kuma wani zancen kamar yadda alkali ileka cikin shifa zaka ji na cewa daga sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar ne sukan iya daga ido suna kallon shi ina kallon su suna murmushi ina murmushi shi yasa ba kowanne daga cikin sahabbai ka ce mishi ya sifa annabi zai fada maka ba saboda wasu in sun zauna gaban shi in kaga sun daga kai to sai dai in za sun fita wajen neman kofa shi yasa da za ga misali kaman mu a matafiyan mu na bayin Allah sufaye sai ga misali murire ko almajirai suna yin irin wannan a gaban shehunan sai wanda ba san wannan sunnan ba sai su da ganin kaman cewa ai ana girmama su da yawa a wannan sunnan annabi ne akwai sunnonin manzo Allah da ma mu yanzu ai ba zai yiwu ba misali kaman lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga hakkakin shi ma rigirgi ake wane ne zai shafa a jikin shi dai su malamai ba irin annabi bane amma dai walil warisi malil marsus ko saboda kuma annabi ya ce al ulama warasatul anbiya sai yake cewa wannan hadisi kaman yake cewa iz ja'ahu unasun sai wasu mutane suka zo faqalu man ahabbu ibadu ila Allah ma'ana kaga su sahabbai nan abin da ke suke ake nuna mana su kullun ya za a yi su zama na Allah ya za su zama sun kusanci Allah ya za su zama zababbu a wajen Allah shi yasa idan kalla ma kaga wani sahabi ya zo wajen manzo Allah ya rasulullahi ya zan tara duniya ka an fahimce ni saboda Allah ya ce mashi walal akhiratu khairul laka min al-ula duk sahabbai in sun zo gaban manzo Allah tambayan su ya zan zama na Allah ya zan kubuta in bala'i ta faru kaman uskaman wannan sahabin sahibi sir rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Huzaifatul Yamani yace kana nasu yas'alu rasulullahi anil khair wa kunta as'aluhu anil sharr mahafatu an aqafi yace idan mutane sun zo suna tambayan manzo Allah ya rasulullahi aiki wani iri in nayi zan shiga aljanna su alkhairi kai suke tambaya ba sa neman sharri yace amma ni in nazo tambayan manzo Allah ya rasulullahi shin akwai wata fitina da zai faru a bayan ka in fitinan ya faru menene mafita yace ni kullun abin da nake tambayan manzo Allah dan in ya riske ni kar in tsinci kaina a ciki kuma misali ashe shi Allah ya masa wani irin budi ne ilimin sa sai ya zama shine misali an fasula ilimi sai da ya kai masa sahabbai kuma ya zama na shine ma'auni duk wanda ya tasa aiki ya tashi duk wanda ya tsarkake ya tsarkake har ma sai na Umar cewa yake yi idan an ganshi a wajen sallah a zo a fadan mu in ya fito ni ma zan fito ashe kaga wannan ilimin na shi yayi amfanin da kuma sahabbai ba kowanne ne hankalin shi ya karkata ma'ana nan daidai da budin da Allah ya mabawa amma dai almuhimmu zamanin sabon manzo Allah neman ya za su zama na Allah ya aljanna za su same ta da sauki shine a gaban su shi yasa zaga su kuma kafirai da yanzu misali muke dabi'antuwa da dabi'un su ya alamuna zahira min alhayatid dunya yanzu yanda za gane misalin haka da wannan ma'anan kalla ma yanzu ga uba yana tambayan dan shi izufin shi na wannan karatun Qur'ani in ka je karatun addinin me aka karanta ma ka gane ko baka gane ba kalla ma ga uba yana bibiyan wane ne malamin dana ya kamata in san shi ya kamata in ziyarce shi ya kamata in masa alkhairi ya kamata mu yi sabo da shi amma wannan fa ilimin shine zaka same shi a lahira amma za ga uba yana bibiyan karatun boko
me aka yi muku, an baka assignment, an baka homework, wanda shi wannan karatun bokon bai da bambanci da mai faskare, bai da bambanci da tailor, bai da bambanci da shushaina, duk tafiyan su da dan karatun sana'a. Abinda Allah zai ba mai shushaina ko mai faskare, in ya tsarkake niyya yayi dan Allah daidai yake da wanda zai ba mai karatun boko ko digiri nawa yake da shi. Hasali ma kuma yanzu inda za ka gano wannan al'amarin, yanzu Imam Malik wani jami'a yake digirin sana karatukan zauran suka yi, amma yanzu duniya da su take tagama take alfahari. Wannan yana daga cikin lallacewar ma'auni da al'umma suka kasance a ciki, ma'ana kuma wannan shi ya kawo gurbacewar al'umma. Abinda nake nufi, a da daga cikin India al'umma ta samu lallacewa lokacin da ake karatun dan Allah, za ga mutanen nan suna karatu ne tare da koyon tarbiya sai zama nagartattu. A wancan lokacin waɗannan masu ilimin su ne shugabanni, za su yi amfani da faɗin Allah da faɗin manzon Allah, ko da abin bai daidai da san ransu ba, za su yi adalci. To amma yan sai ya ga misali yaro dan shekara 6, shekara 6 lokacin da ya fara iya buɗe baki, ba laifi bane karatun boko abu ne mai kyau ayi saboda rayuwa ya zo da shi, amma kada mutun ya kasance ya ba duniya kulliyansa ga baki da. Idan misali yanzu takadiran yanayin karatun boko, yaro yana dan shekara 6 an kai shi primary, bai bude baki da alifin ba'un ba, bai bude baki da Muharram Safar Rabiu Awwal ba, ya bude baki da January February, ya bude baki da ABCD, ya bude baki da 1 2 3 4 masalan, ya kara shekara 12 maimakon shekara 6 da aka shi primary, shekaran shi 12 ya shiga wani makaranta, ya je junior secondary school. Kullun in ya dawo da daraja ga yana kokarin ya zai homework ne saboda kar gobe ya je malama ta bige shi. Ya yi shekara ya hada 15, ya gama nan ya zo ya yi shekara 3 a secondary, in an hada nawa 18, in ya ci jam shikenan fa lillahi alhamdu, in bai ci jam ba zai kara shekara 1 ko shekara 2 je IJMB, ya gama ya je jami'a yana da shekara 21 ko shekara 20, bai san komai na addini ba. A san da ya je jami'a ya ga mutane kawai suna kira zuwa ga addini, ya ba zai bi su ba, kowanne bata suka zo da shi. To daga lokacin sai mutane sai zama dillalan sharri, sun koyo sharri saboda a lokacin an yi brush washing dukkan mutane a jami'a mafi yawa. In ba mutun ya je da tarbiya na iyaye da kakanni da tarbiyan addini ba, a yayin da ya je jami'a daga nan sai kowanne sharri na aqidu munana daga nan ake koyowa. Sai ga yaro ya dawo gida yana raina baban shi, baban shi bai iya kaza ba, dan kauye ne bai iya karatu da rubutu ba, sai ga ma yana kyama. Kuma inda za ka gane haka, yana gama takadiran ya samu aiki bai da lokacin addini, ya fara aiki ya tashi da safe karfe 7 safe ya tafi wajen aiki. Allah ya kiyaye musamman in aikin banki ne, ya dawo 9 ya hada salloli, ya kwana yana tunanin ya tashi da sassafe. Da ya fara samun kudi zai kokarin ya koma GRA ne, saboda kar mallan wani mun yi kurciya ya zo gidana cin arziki. In ma ya je GRA din ba nan zai tsaya ba, zai sa kare ne a gidan, ya dauko mai gadi kila dan Nijar irin Arewa wannan da ba su da hankali, a bashi odan duk wanda ya zo kar a bashi ya shigo, koda uwan shi ne shi mutumin. To ya al'umma irin wannan kake tunanin za ta kai mutudin mansira? Shi yasa duk yan boko nan da suke shugabanta mu, idan ka gan su da wani dan tarbiya na daidai, tarbiyan discipline din boko ne ba discipline din iyaye da kakanni bane, ba na addini bane. Ya kamata a ce uba idan dan shi na boko, to ya ware ma kan shi dan shi lokaci da zai rika zama da shi, yana jin zantuttukan sa, yana ganin motsin sa, yana ganin kaiwa da komowan sa, saboda a haka zai sa ido shi yana da tajriba, ya ga je ya ga yau, da ya ga wani bakon dabi'a tare da shi zai jawo hankalin shi, zai calling attention nashi into the order. Wannan dabi'an ba dabi'an iyayen mu bane, wani kabari. Wannan dabi'an ba dabi'an al'umman mu bane, kabari. Wannan dabi'an ba al'adan mu bane, kabari. Daga nan yana da mai kwabo. Shi yasa sahabban Annabi suka rayu lafiya, suka gama lafiya, wanda suka bi su a baya suka gama lafiya, suka gama lafiya. Zamani na tafiya, abubuwa na lallacewa, har lokacin da Bature ya zo, da sanda Bature ya zo arewa, ya samu mutanen arewa suna da ilimi, suna da rubutu, har style of writing namu ba su sha'awa yake, saboda muna da addini. a lokacin suka zo suka same mu da tufafin mu nagartattu amma sai ga wai burgewa ka yadda tufafin ka daidai da shari'a sai ga misali mutun yana kokarin ya kwatanta abin da bato yake shi ko baturan nan ba zai kwatanta naka ba in ka ga ya kwatanta naka zai yaudare ka ne da haka she kaga abin da ya kamata masu hannu da shuni in an sa karatun boko a karfafa mutane tarbiya ko da tarbiya yanzu ba misali ana civic education ba da social study da makamantansu amma za ga ba tarbiyan addini bane ko tarbiyan kristanci aka dauko wallahi mutun ya bi ka'idan kristanci zai zama nagartaccen mutum saboda littafi ne samawi is a hidden book amma sai kasance tarbiya ne na mutumin da bai san maya zai tsarki ba idan ya ci gaba yan gida zai bayan gida ne shafi da toilet ki zai sha kawai ya tunana ya shi wani ya sha sigari wani ya sha wiwi ya kalla sama ya tunanin ai in an yi kaza da kaza da kaza kawai shine zai zauna ya rubuta ma tsari kuma kai kana ganin cewa ka iya tarbiya saboda ka koyi tarbiyan wanda misali bai san Allah ba bai da Allah Allah ya saka mu sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi Allah kuma ya dawo da mu a gwadabin sa a gwadabin su sai yake cewa hadisin da zamu tsaya kan shi a wannan karatu shine ahabbul nasu ma tahibbul nafsika manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu yake cewa ma sashin sahabbai ka soma mutane abinda kake soma kanka wannan misali kaga shi ma yana daga cikin tarbiyyar musulunci wadda ina daga cikin tarbiyyar da shi ma in an koye shi Allah zai gyara mana matsaloli da daman gaske zaka ga misali yanzu mu ananiya da san kai yafi mana yawa mutum a gidansa kawai yake son ya ci abinci idan ma'aikacin gwamnati ne idan kaga yana biyan kuɗi ƴaƴansa ne zai dauke su ya kai su Ingila ƴaƴansa su ne ƴaƴan wani banza ne in ma zai su karatun za su yi a public school ne kalla ma ka samu mai zumuncin da zai tunanin ya taimaki ƴaƴan ƴan uwa masalan a kawai shi ya zai ya maida nashi mutane to irin wannan shine idan ya faru sai ka maida su mutanen tunda misali su ne ka sani sai ka maida su mutanen sun zama mutane sai zamana da kai za su fara yaki za su yanke bayanka na farko ba za su yi wani nagartaccen aiki ma addini da Allah zai tunar da kai a baya ba kamar yadda misali mun san cewa manzo Allah yana cewa mutum ya mutu aikin shi ya kare sai abu guda uku ya bar da na kirki da zai rika masa addu'a Allah ya kiyaye mu sai yake cewa wa fi ruwayatin a wani ruwaya ahibbu li akhika ma tahibbu li nafsika ka soma dan uwanka abin da kake so ma kanka wannan yana daga cikin tarbiya muhammadi wanda ba wanda ke so a cutar da shi karka cuta kowa ba wanda ke so a zagi baban shi haka ne karka zagi baban kowa ba wanda ke so a ci mutuncin ƴaƴansa karka ci mutuncin ƴaƴan kowa ba wanda ke so a walakanta matan shi karka walakanta matan kowa ba wanda ke son a zagi kabilan shi haka ne karka zagi kabilan kowa ba wanda ke so a zagi malamin sa karka zagi malamin kowa to kaga idan muka dauki haka ni ban baka zage ni ba balantana in zage ka baka ci mutuncin na balantana in ci mutuncin ka ta wajen kawarwa kenan ma'ana ta wajen salbi kenan wajen ijabi fa shi kuma ina son in samu ka ba akwai wanda daga cikin shehunan mu Allah ya masa rahama yace shi idan yana bukatun Allah ya bashi kudi idan yana da 10,000 zai raba ni ya sarrafa biyar a cikin faranta mu al'umma rai tunda Allah ya alƙawarin idan ka bada ɗaya zai baka nawa 10 to zai jira kuma yace wallahi shi wannan shine mafi girman jalabinsa Allah zai bashi idan kana bukatun abinci a gidanka diba na gidanka ka ba wanda ke cikin bukata ka jira kaga abin da Allah zai maka idan kana bukatun sutura ka hada kudi sun ki haduwan ma sai sutura duba kayanka ka cire wani guda ɗaya da tsarkin zuciya ka dauki wani wanda shi kuma yake kasa da kai ka dauka ka ba shi ma ya sa sutura ka jira kaga abin da Allah zai maka ina fata an fahimta kana son dan ka yi maka da'a yi maka biyayya ka rayu da babanka yi kokari duk abin da yake nema kai masa to idan ka kiyaye wannan insha Allah za ka kaso ma dan uwanka abin da kake so ma kanka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya roce shi a cikin Tarihi al-Kabir nashi ashabu sunan surwayi toshi da Barani ya roto a cikin Kabir daga ruwaya na biyu ga dai shi Hakim da Baihaqi a cikin Shub dukkan su daga Yazid dan Usaydu Allah ya kara masa yadda amma wannan hadisin shi ma da wani ma'anan daban Imam Ahmad dan Hanbali ya roto a cikin Musnad kila ba mamaki malam sanda yake hada littafin Allah bai sa kan shi ko kuma tunanin shi yayi idlillahi a cikin shi musnad na Ahmad da Hanbali bane yasa bai kawo shi a cikin wanda suka fitar da hadisin ba sannan Haisumi yace rijaluhu siqatu a cikin majma'u zawaidi nashi kenan yace mazajen da suka roce wannan hadisin misali amintattu ne dalilin da ya faru manzo Allah ya faɗa hadisin kamar yanda yake daga Yazid dan Usayd Allah ya dai kali rasulullah atahibbul janna annabi ya ce mashi ne kana son aljanna sai ya ce fa qultu na'am ya rasulullah kage kaji manzo Allah ku eh ina so ya rasulullah kullun annabi abin da yake nuna masaban shi girman Allah da martaban Allah da gyaran lahira amma tare da haka baya ce musu kuma bar al'amuran duniya dan Allah ma bai fadan mana misali karabu da duniya kai mata sakin batti ba abin da ake so kana cikin duniyan kar duniyan ta yaudare ka saboda ita mai yaudariya ce shi yasa ba a bata amana eh kada kai da ta yaudare ka ba a bata amana wai wani mawaki yana cewa hiyar duniya ko aqallu min al-qalili wa ashquha azallu min al-zalimi zuwa karshen baitocin sa guda biyu sai yake nace tsala ahib la akhika ma tuhibbu li nafsika manzo Allah ya ce ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah shine nau'i na 10 daga cikin nawakil shine inda dukhulul baiti yayin shigan mutun gida hadisin da Jawzakani ya fitar da shi da hadisin da afwan Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin sunan nashi Uqayli ya kawo hadisin a cikin Abdul Afa al-Maturuki na Ibn Abdi ya kawo shi a cikin al-Kamil nashi shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda bilabsin izada ala hadukum al-masjida wala yajlis hatta yarka'u rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu wannan kan hadisin koda mallan ya kawo shi da kowane irin hukunci ya kawo kafin mu bi hadisin wannan gaban hadisi ne sahihi da manzo Allah yake faɗa cewa idan mutun ya shiga masallaci yayi nafila raka'a biyu kafin ya zauna har malaman fiqhu ma suka kawo cewa la yafutuhu bil julus dan ka riga ka zauna ba ya kubuce bane zaka iya tashi kai akwai hadisin da shi ma ya zo da wannan ma'ana din wa idza dahala baitu fala yajlis hatta yarka rak'atayn haka mutun in ya shiga gida kada ya zauna ya raka'a raka'a bi shi ma wannan sanin da mallan zai kawo koda za mu bi hadisin amma ya inganta maiki idan ya shiga gida in dai ba wani uzuri ya shigar da shi ne haka wanda zai shiga ya fito ba in ya shiga zama ne maiki kan yi nafila raka'a bi bayan shigan sa gida fa inna allaha ja'ilul lahu fi rak'atayhi fi baitihi khairan allah zai sanya albarka da alkhairi a cikin nafilan da ya raka'a bi sannan kuma Imam al-Bazzar ya ruwaito wannan hadisin cikin Musnad nashi daga hadisin Abu Huraira kai amar kai mana shiru da hadisi idza dahalta manzilika fa sallu rak'atayni tamna anka madhal as-su'i ya shi Musnad na Bazzar lafazin hadisin in ka shiga gida kai nafila raka'a biyu za su hana maka za su tsare maka shi zuwan fitina ko wani bala'i a cikin gida kaga ai akwai hadisin da yake cewa inna sana'i al-ma'ruf taqi masari as-su shi aikata alkhairi tana hana mu mutun zuwan bala'i na kwatsam nafila kuma yana daga mene aikin alkhairi Allah a cikin idlaqi ya ce wa fa'alil khaira la'allakum tuflihun wa idza harasta min majlisika fa salli rak'atayn tamna'aka min maharij as-su sannan idan ka shiga gidanka kai nafila raka'a bi zai hana maka sharrin da zaka yi karo da shi wannan hadisin su malamai shi misali Ibn Jawzi ya kawo shi ne a cikin mawdu'at me kamil ma ya kawo akan asashin yana kafa huja ne daga cikin da'ifan hadisi amma Imam Ibn Hajar al-Haythumi a cikin littafin shi Majma'u az-Zawaid ya ce rijaluhu mawthuquna mazajin da suka rauci wannan hadisin amintattu ne zaga Albani ma ya la'afa hadisin bai ce mashi mawdu'i ba abin da yace ma hadisin da ifi ne amma hadisi ne hasani na cewa idan mutun ya shiga gida yayi nafila raka'a biyu wannan yana daga cikin misali shi kanshi malami talifi kurakuran da yayi wajen misali kawo hadisin da wannan babi na da'ifanci dan haka amma hadisi ne hasani sannan sayyid dan mansur ya fitar da hadisin daga ma'aiki annahu qala salatul awabin salatul abrar sallan masu koma daga Allah zuwa ga Allah sune salatul abrar sallan kubutattun bayi wa salatul abrar rak'atan idza dahalta baituk wa rak'atan idza harasa rak'abi in zaka shiga gida rak'abi in ka fita wannan yana daga cikin aikin alkhairin da mutum inda ya shiga gida yana da alwala kuma lokacin da ya halarta a inafila ne ba laifi inafila raka'a biyu ko ba dan komai ba sai ya shiga cikin zakirin Allah kasiran wa zakirati hadisin mu na gaba nau'i na 11 shine salatul ishraqi war rawatib wal wutr sallan hudo war rana da nafilfili na jerantawa da maganan wuturi shi ma hadisin mu na gaba shine hadisu man sallal fajr fi jama'atin fi jama'atin wanda ya nafila wanda ya sallaci subahi a jam'i summa itakafa ila dulu'i shamsin ya zauna a inda ya sallan yana ibada har rana ta sun kayo summa salla arba'u raka'atin ya nafila raka'a biyu ay raka'a hudu fil ula ayatul kursi a raka'an farko karanta ayatul kursi bayan fatiha da ihlasi a na biyu karanta washamsu a na uku ya karanta wasama'i wa darik a na hudu ya karanta ayatul kursi da ihlas uku zuwa karshen hadisin kenan ibn shahin ya ka hadisi a cikin tanzihi shari'a sannan kuma mai mawdu'at shi ma ya kawo wannan hadisi din amma sai yake cewa a cikin sanad hadisi akwai nuhu bin abi maryam mashhurin bilwali shi nuhu dan abi maryam wannan mashhuri ne da mun ina jin har mun taba baran sunan shi a cikin karatun mu na tadribur rawi sunan shi ma'rufi ne nuhu bin abi maryam ina cikin wanda in yazo a sanadin hadisi ya tashi hadisin aiki amma wannan hadisin ma'anan shi ya inganta maiki alayhi salatu wasalam yakan zauna yi sallan subahi ya ci gaba da askaran shi har sai rana ta dauko ku sannan maiki sallata sallan yana fila sannan ya shiga cikin gida wannan ya inganta daga aikin manzo Allah kamar yanda yazo a cikin sashin masanidu da ashabu sunan haka da sauransu amma ayyana abin da za a karanta ina gani shine malamai suke ganin ayyana cewa ka karanta kaza amma shi a wancan nafila raka'a biyu ne wanda yazo a aikin maiki alayhi salatu wasalam amma babu laifi in mutun ya kara sama da biyu din shi dai misali da wannan sigan ne yace annabi ya ce nan ne matsalan yake hadisin mu na gaba shine man sallal gadata fil masjidihi wanda ya sallan subahi a masallacin sa summa jalasa yazkurullaha sannan ya zauna yana ambatan Allah ila an taddali ash-shamsu har rana ta hudu fa idza dalat hamidallaha wa qama fa sallara raka'atayn bayan ta tsin kayo ya tashi yayin nafila raka'a biyu shima Allah zai mai kaza zai mai kaza qala fi zalifi ibrahim bin adham bin hibban a cikin akwai ibrahim dan adham dan hibban sakidun ba ibrahim dan adham wanda muka sani sufi ba a shi wannan nagartacce ne malamin hadisi ne kuma malamin sufanci ne waqida da'ifin wasu kace ba za a ce mashi misali sakidi ba da'ifi ne ya hadisu an sakati bil mawdu'ati laifin sa yana zance wanda suke misali ba su da inganci daga amintattun mutane shi ma hadisin ibn shahin ya kawo hadisin mu na gaba man salla rak'atayn ba'da rak'atayl maghribi wanda yana fila raka'a biyu bayan sallan maghriba bi fatihatil kitabi wal ikhlas da fatiha da qul huwallahu 15:15 raka'a biyu na cikin sallan maghribi subhanallahi wasu musun san wannan hadisin da yanzu nake faɗa za ga da yawa yazo mutane suna daukan shi suna yi ana fadan cewa wanda yana fila raka'a biyu bayan sallan magriba ya karanta fatiha da qul huwallahu 15 a kowanne raka'a ibn ajal asqalani ya ce wannan hadisin mattanin hadisin mawdu'i ne koda an kawo mashi sanadi ingantacce sannan harisa dan abi usama ya kawo shi a cikin madalibul aliya sannan har ila ibn ajal asqalani ya ce wannan hadisin sanadan wa matanin mawdu'in hadisi ne sannan sai hadisin mu na gaba hadith rakata an ba'da al-isha bil ihlas 20 marra nafila raka'a biyu bayan sallan isha da karanta qul huwallahu 20 shi ma a cikin sanadin shi akwai makaryata da yawan gaske kamar yadda misali ke cikin mawdu'at amma yin nafila bayan magriba mun sani ya inganta daga maiki sallallahu ta'ala salam fi'lan wa amran yazo a cikin umarni yazo wa aiki hakanan nafila bayan isha manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ya shiga gida bayan sallan isha yana yin nafila raka'a biyu har zuwa raka'a hudu wannan shi ma ya inganta daga aikin ma'aiki alaihi salatu wasalam amma a ce ka karanta kaza din kamar yanda shi wannan malam ya ta yi ne shine malamai suke ganin cewa wannan hadisin bai inganta da wannan siga ba hadisin mu na gaba
raka'atani ba'da al-maghribi fil aula al-ihlas 25 marra raka'a bi bayan sallar maghriba a raka'an farko mutai karanta qul huwallahu 25 annabi ya karanta 31 shi ma a cikin sanadin shi akwai muttahimai da ƙarya kamar yadda mai mawdu'ati ya faɗa hadisi mun ga man lam yulazim ala 40 qabla zuhur lam yanal shafa'ati subhanallah wannan hadisi ai daga jima kai ka san ba zai inganta daga bakin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wanda yake cewa shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati ko ceto na yake banci ma abuta aikata kabira ne daga cikin al'umma na to amma kuma a ce manzo Allah ya fada wai wanda bai kaza ba Allah ba zai bashi ceton manzo Allah ba wannan misali Nawawi ya ce la asal wannan hadisi ne da ba shi da asali kuma annabi bai fada ba kamar inda hadisin ya zo a cikin kashful hifa sannan ya zo a kashful hafa afwan sannan ya zo a cikin taskira na mawdu'at kuma sannan ya zo a cikin asrarul marfu'at ya zo a cikin tanzihi shari'a amma duka hanyoyin da hadisin ya zo wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba alaihi salatu wassalam hadisin mu na gaba shine alwuturu awwalul layli suhudul lishaydan yin wutri farkon dare yana bakanta ran shedan wa akal suhuri mardatul rahman cin suhur kuma yana kawo ma bawa yardan Allah ya cin suhur yana kawo ma bawa yardan Allah shi ma wannan idan ka lura da hadisin yin wutri a farkon dare ya inganta daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma ba da wannan sigan ba dan Abu Hurairah yana fada kamar yanda ya inganta yana ce ausani halili masoyina ya mun wasu ci da abubuwa guda uku wa mimma ausa bihi ilayhi rasulullahi sallallahu ta'ala sallan shine yake cewa an tutara qabla an tanam kai wutri kafin kai bacci yana daga cikin abin da manzo Allah ya ma Abu Hurairah wasu ci da shi amma za ga cewa amma abin da yafi karfi a wajen sahabban manzo Allah wutri ana yin shi karshen dare ne har malamai sai suka zo suka hada wancan hadisan guda biyu wanda ya san baya tashi bacci to aflalu wa auda gare shi shine nafilan sa kafin ya kwanta ya bacci wanda ya san zai iya tashi shi kuma abin da yafi shi kuma ya bar wutrin sa sai tsakiyar dare kamar yanda yake hadisin shi ma kaga Abdullahi dan Umar dake cikin bari da Muslim manzo Allah yana cewa ne fa iza hashita subha ko in kai tsoron keto alfijr sai mutun yayi wutrin sa haka da sauransu wannan hadisin da ya fada sannan kuma hadisin cin sahur yana yardar da Allah da wannan sigan da bai zo ba amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muhimmancin yin sahur mutun kada a ce azumi ya rika yin daure din ba tare da larura ba wannan hadisin da muka karanta yanzu Ibn Hibban ya kawo shi a cikin Al-Majruhina Ad-Da'fa wal Majruhina nashi ma'ana kaga hadisin shi ma la asal lahu kaman yadda mai la'alul masnu'at shine Imam Suyuti ya faɗa hadisin na gaba shine wanda ma yayi wadin hadisin shi sun ce shine Abban ibn Ja'far al-Basri Abbanu dan Ja'far al-Basri shine ya kirkira hadisin ya fada ya jingina ma'aiki alayhi salatu wassalam hadisin na gaba shine arba'u raka'atin fi zulmatil layli bi arba'in fala fal aqallu yake cewa raka'a hudu a cikin duhun dare to raka'a hudu shine mafi karancin abin da mutum zai yi nafila nana Aisha ta fada mana manzo Allah yana yin raka'a 10 a cikin nafilin sa na dare sannan kuma Abdullahi dan Umar da wasu daga cikin sahabbai sun faɗa mana manzo Allah ya ba mutum budaddan kofa ya nafila ko yaushe ya ga dama sannan kuma sashin matan ma'aiki kaman Sayyida Hafsa misali kaman su Sayyida Hafsa din kaman misali Sayyida Ummu Salama sun ruwaito manzo Allah yana yin raka'a hudu akwai daren ma da raka'a hudu kawai ke sai wutri guda daya baya karawa ma bai kai wannan 12 da nana shi ta faɗa dai dai ka gana nana shi ta ka a cikin agliba ne ma'ana mafi yawanci a ɗakin ta ita kusan haka yake amma za a yi samun akasin haka a ɗakin wata wanda ba ita ba ga kaman lokacin da aka zo aka tambayi nana Aisha dangane da sallan walha tace inde ban taba ganin manzon Allah yana yi ba tace amma ni ina yi amma kuma sai ga sashin iyalan manzon Allah ya roto manzon Allah yayi walha din sannan sashin ɗan uwansa na zumunci ɗan uwansa na Ali ta roto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi walha din masalan sannan sashin sahabbai maza sun ruwaito manzon Allah yayi walha kaga wannan ba yana nuna cewa su suna kareta nana Aisha bane ko kuma ba nana Aisha suna kareta su ba a ita a ɗakin ta bata ga yayi ba an fahimta amma su kuma sun zo sun riski manzon Allah wani lokaci kuma yayi din ka kaman nafila bayan sallan la'asar sai da Ummu Salama manzon Allah ya shiga gida ta sa aje a tambayo manzon Allah naga kana yin wani abin da bamu san kana yi ba
ma'aiki sai yake cewa baki ne nayi to kuma ni ina yin nafila tsakanin magriba da yayi tsakanin azhur da al'asr da bakin suka zo sai suka shagaltar da ni gabar nafilan shine nike biyan bashi anan ita kuma nana take cewa ni manzo Allah bai taba shigowa daki na ba in ko bayan al'asr ne sai yayi wannan nafila din amma kaga su saurun sashin matan manzo Allah ba sa ganin halaccin nafila bayan al'asr saboda akwai hadisi ingantattu masu karfi da suka nuna manzo Allah wanda sahabbai da yawa sun ruwaito annabi ya ce ba a nafila bayan sallar asr har sai in rana ta fada to da haka misali na Aisha zai iya yi wakila ita ma duk a dakin ta irin wannan yana faruwa yazo magaba duk da ita ta tafi akan tafiyanta nafila bayan al'asr ja'izi ne halas ne mutum zai iya yi wannan kaga fahimtar nana Aisha ne wanda mafi yawancin sabon manzon Allah ba shi ba su akai wallahi ta'ala ala wa alam wannan hadisin da muka karanta ibnu jawzi ya kawo shi a cikin mawdu'at nashi yace hadisi ne mawdu'i hadisi na gaba shine ashar raka'atin ba'da al-maghribi bi kulli raka'atin ihlasu 40 marra hadisin da ake cewa mutun yayi nafila raka'a 10 bayan sallar maghriba a bayan kowani a cikin kowani raka'a ya karanta qul huwallahu 40 wannan misali ar-raqi ya kawo shi ibnu shahin ya kawo hadisin amma hadisin la yasihu min rasulullahi sallallahu ta'ala annahu qala zalika kama inda mai da adul masnu'at shi ma ya bi hanyoyin hadisin ya tabbatar da wannan hadisi ne da bai inganta daga ma'aiki alayhi salatu wasalam hadisin mu na gaba shine hadisi na 15 salatu ru'yatin nabi sallan da ake cewa idan mutun yayi zai mafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kama inda muka sani bayan Allah misali sukan amshi wani abu ta hanyar ru'ya tsakanin su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan in sun ya faru tsakanin su da shi wani sirri ne nasu to wani kuma in ya gani sai ya zo ya kirkira sanadi ya jingina man aiki sallallahu ta'ala sallam wannan nan ne matsalan yake saboda misali alamin ru'ya ba daidai yake da alamul misali alamul zahiri ba rayuwar da manzo Allah ya lokacin da yake rayuwa irin wannan rayuwar shine misali alamul shari'i alamul tashri abin da ya zo da shi a wannan lokacin ya zama shari'a akan kowa da kowa amma a lokacin da ma'aiki sallallahu ta'ala sallam yayi ga ya ba to abin da kuma ya zo daga wajen manzo Allah sallallahu ta'ala yana cikin misali alam ne na ihtisasi annabi yana kebantan wasu daga cikin al'umman shi da wani fala'ilu wanda su aka kebanta ko kuma su da wanda suka yi ta'alluki da su idan misali manzo Allah ya bada wani abu a mafarki bayan ya koma ga Allah to kai din da aka da ka gani fa an baka abin fa kenan ba wasa akai in kuma ayyana maka wasu mutane da aka ayyana su ma ba wasa akai amma a lokacin ko bai zama wajibi kan kowa da kowa ba kaman yadda misali yake wajibi abin da ya fada a lokacin da yake halin rayuwa shi yasa zaga mama magabata mu a hanyoyin mu irin namu zaka sana cewa ai yana da faman sha'at ta hazani ila rabbihi sabila shi yasa ko a wajen mu misali almajiran maulan mu sha'amat tijani Allah ya saka masa da alkhairi tare da hujjojin mu nagartattu ingantattu wanda suke misali kadaiyai akan ruko da hanyar sa amma zaga ba za a ce dole kowa sai yayi ba sai wanda ya ga dama yake son ya shiga dan kansa wannan yake cewa hadisi raka'atan lailatul jumu'ah bi 25 ihlasu nafilan da ake yi daren juma'a da ake raka'a guda biyu akwai raka'a karanta qul huwallahu guda 25 wa ba'da salam yusalli ala nabi 1000 marra mutun in ya gama yayin manzo Allah salati kafa 1000 imam sayyidi a cikin misali la'alu nashi sannan ibnu jawzi shi ma a cikin mawdu'at nashi da mai tanzihi shari'a sun ce wannan hadisin la yasihu fihi al-majahil wannan hadisin bai inganta daga annabi ba sannan kuma akwai wanda ba a san su ba a cikin sanadin hadisin mun dai san hukuncin mutumin da ya zama misali majahuli a cikin ruwaya hadisin gusul lailatul jumu'ah wa salatu raka'atayn hadisin da yake cewa ana yin wankan daren juma'a ayi nafila raka'a biyu duk wankan daren juma'a ayi nafila raka'a biyu mana kamar ranar alamis da darasi mutun ya wanka sai nafila raka'a biyu wanda ya nafila raka'a biyun nan ya karanta shi wancan abin da aka faɗa mai annabi salati shi ma zai ga ma'aiki suka ce isnaduhu kazza sanaduhu kazibun ko kuma isnaduhu kazzabun fi isnadi kazzabun a cikin sanadin hadisi akwai mutum makareci kamar yadda misali malaman hanyar suka faɗa karatun da daga shi zamu tashi zamu karkare yanzu daga kitabus salati mana malan yayi tafsirin nafilin da ake a cikin watan Ramadan saboda Sayyidi ya wadatar da abin da ya faɗa wannan misali kamar a ce daren farko in ka karanta kaza zaka yi nafila raka'a kaza da man na faɗa anan Sayyidi ya kawo su a cikin addu'a da unashi mai tanzihin shari'a din ya kawo da misali kamar yanda dai mun sani duka waɗannan nawafilin ba su inganta daga ma'aiki ba alayhi salatu wasalam amma amman yadda muka sani ba laifi ka dauke shi a matsayin kai nafila zakai amma kar kai daka ce annabi ya ce ko shi ya ce shine misali abin da ya kamata mutum yayi da abin da annabi bai faɗa ba to kada kai daka jingina ma manzo Allah sallallahu ta'ala sallam saboda kada mutum ya faɗa cikin halaka saboda man kazzaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar amma idan ka dauka a matsayin babin wani falla ne zakai ba laifi ka dauka sai dai malamai abin da suke cewa duk abin da za a ce maka lada kaza sai da tauqifi ina fatan an fahimta tauqifi shine kitabun wasunnata Allah ne kadai zai ce in kai kaza zai ba kaza ko manzo Allah ya ce in kai kaza ladan kaza amma in annabi bai fada ba to misali anan ne alaman tambaya yake wallahu ta'ala ala wa alam salati qala'id daini wa hibzun nafs wal mal wal walad misali sallan dake magana akan biyan bashi idan ana bin mutum bashi da kiyaye kai da yaya hadisin asaba hudainin man asaba hudainin falyatawadda wa yusalli idza zalati ash-shamsu arba'u rak'atin wadda bashi ta hau kan shi yayi alwala yayi nafila raka'a hudu bayan rana tayi zawali ya karanta a raka'an farko kul huwallahu ahad da ayatul kursi in yayi sallama ya karanta kul allahumma malikal mulki ila bi ghairi hisab ali imran sannan sun mai gole ya farujul hamd wa ya kashiful gham ya mujibu da'watil mudarrin ya rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma arhamni rahmatan wasi'atan tughni biha ar rahmatu maswak wa qalli dayni fa inna allaha yaqli daynahu wanda ya karanta wannan aka ce Allah zai biya bashin sa fi isnadihi kazzabina a cikin sa da hadisi akwai makareta kamar yadda mai majruhat ya kawo sannan sai amma abinda ma'aiki ya faɗa musashin sahabbai da ya kawo kukan bashi manzo Allah ya ce shine ka karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan zuwa karshen wannan hadisin ya inganta daga ma'aiki idan mutum yana yin sa insha Allahul Karim zaga Allah zai dauke masa matsalan bashi haka hadisin mu na gaba shine hazi salatin nafs wal mal wal walad shine maudu'i zan za mu kwana insha Allahul Karim alhamdulillah wa salamu ala rasulullah zamu tashi akan abin da ya shafi sadaka da zakkoci da mutum